Dr. Emmanuel Shehu na daya daga cikin jagororin wannan kungiya ta Bring Back Our Girls.
Lokacin jinagan da aka kawo sojojin haya da South Africa da Ukraine mun nuna cewa ba daidai bane, don dukkan da aka kai sojojin haya abinda ke bin baya shine yana karye karfin gwiwan sojojin kasa, kuma su sojojin haya ba a da tabbas cewa su ma ba ɗan laikin asiri bane. Don haka duk abubuwan nan ya sa can lokacin shugabancin janata ta ce ba daidai bane, a kuma yanzu da muke jin kishin cewa kuma za a sake dawo da su karkashin wannan gwamnatin mun nuna cewa ba daidai bane.
Na tambayi kakakin hedkwatar tsaron Najeriya Kanar Rabi Abubakar ko ina gaskiyar wannan zargi?
Gaskiyar lamari dai wannan magana ba gaskiya ba, alhaka ba da tushen gaskiya ko kadan, saboda abin da muke yi a wanda shi sojin muke a wanda shi ne Najeriya, kuma tun lokacin nan shugabannin sojin suka hau ba wani soja daya, ina tabbatar ma wanda ba ɗan Najeriya ba, babu wani sojan haya da aka kawo domin yaki Boko Haram. Mu ki yaki mu, kuma muna nan muna ci gaba da yaki mu, mun san cewa muna nasara.
Na sake tambayar Kanar Abubakar, to shin me yasa ake jin ake wa hedkwatar tsaron Najeriya zargin yin amfani da sojin haya a wannan yaki da ƴan Boko Haram?
Nasar da muke ne shine muke wanda suke da hannu da irin wannan abubuwan suke ganin cewa za a yi a ce an hana su abin da suke a da, yanzu a ci nasara shine suke ganin cewa to bai kamata ba a bar su haka, shi yasa suke zuwa suna yin wannan maganganu da ba su nan sojin Najeriya cewa muna wanda su wannan ba ƴan Najeriya ba. Tabbatar ma da mutane cewa sojin Najeriya muke wanda su kuma ƴan Najeriya ne, su muke mu aiki, kuma ba za a ce wasu zo su yi ba. Nasar da muke samu su ne suke bakin cikin wannan nasara ɗin da muke samu.
Rahotanni dai sun ambato kakakin hedkwatar tsaron Afrika ta Kudu Sefue Dlamini na cewar ƙasarsa ba ta da dakaru a Najeriya, amma ba zai ce komai ba ko akwai sojin haya ko kuma babu. Amma abu ne sanin ne cewar ko a farkon wannan shekara sai da ministan tsaron Afrika ta Kudun Nosiviwe Mapisa Nkakula ta fidda wani gargaɗi mai zafi ga su sojin hayar na Afrika ta Kudun cewar hawanyarsu ta ke lamar Najeriya. A daidai lokacin da ake ta ya madidin cewar gwamnatin Jonathan a wancan marra na amfani da sojojin haya daga Afrika ta Kudun. To amma ko a wancan marra sai da shugaban kasa na wancan lokaci Dr. Goodluck Jonathan ya shaidawa sashin Turanci na muryar Amurka cewar akwai wasu kamfanonin kasashen waje guda biyu da ke bada shawara a dakarun Najeriya, sai dai bai tantance ba da dauko sojin haya ne ko ba su ne ba. Hassan Mainakaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.